hukumar kwallon kafar Najeriya NFF ta cimma daidaito da dan kasar Portugal Jose Peseiro domin kasancewa sabon mai horar da ƴan wasan kasar na Super Eagles. Tsohon kocin na kungiyoyin FC Porto da Sporting Lisbon zai rataba hannu ne kan kwantiragin shekara daya da Najeriya wanda za a iya tsawaitawa bisa la'akari da kwazon aikin sa. Wasu rahotanni sun bayyana cewa hukumar ta NFF ta amince kan gajeruwar kwantiragi ne sakamakon takaddamar shari'ar biyan kudade din zaka suke ciki da tsohon kocin kasar Ghana Tro wanda hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA ta umarci NFF din da ta biya shi kudi dala Amurka 380 saboda saba ka'idodin kwantiragi. Peseiro mai shekaru 62 da haihuwa ya yi murabus daga horar da ƴan wasan kasar Venezuela a watan Agustan da ya gabata sakamakon matsalar rashin biyan sa albashi da hakokinsa. A can baya kaɗan a watan Fabrairu sai da Najeriya da ta bada sanarwar ɗaukar shi aikin horar da ƴan wasan kasar, amma kuma daga baya lamarin ya wargaje saboda kasa cimma daidaito a tsakaninsu. A Ingila kuma sabon mai horar da ƴan wasan Manchester United da zai soma aiki Erik ten Hag ya bayyana yadda kungiyar ta kasa samun gurbin fafa ta gasar zakarun Turai a kakar wasanni mai zuwa da cewa lamari ne maras daɗi. Ten Hag ya ajiye aikin sa na horar da ƴan wasan kungiyar Ajax tun kafin kwantiragin sa ya kare domin komawa United. Yanzu haka kuma United din na matsayin ta shida a teburin gasar Premier tare da maki 58 yayin da ya rage mata wasa ɗaya ta gasar ta bana da za ta fafata da Crystal Palace. Wannan ne sakamako mafi muni da kungiyar ta samu a gasar ta Premier a tarihi. Kasancewar ta sami nasara ne a wasanni 16 kacal daga cikin wasanni 37 da ta buga, lamarin da bai yi wa Ten Hag daɗi ba. A ɗaya ɓangaren kuma mai horar da ƴan wasan ƙungiyar Liverpool Jurgen Klopp ya saki karin yiwuwar lashe gasar Premier ta bana, duk da cewa jagororin gasar wato Manchester City sun barar da maki a yayin da suka yi kunnen doki da West Ham a jiya Lahadi. Kunnen dokin da yana nufin bambancin maki 4 tsakanin City ɗin da Liverpool wadda ke da bashin wasa ɗaya kafin wasar ƙarshe ta gasar, yayin da kuma za a iya tantance zakara ne kaɗai a ranar ƙarshe ta gasar ta Premier. Kuma dai me ya faru, Manchester City na buƙatar yin galaba kan Aston Villa domin lashe gasar ta bana. Shahararren ɗan wasan ƙasar Uruguay Luis Suarez ya yi bankwana da ƙungiyarsa ta taka leda Atletico Madrid a yayin da yake kan hanyarsa ta barin ƙungiyar a wannan bazara. Suarez mai shekaru 35 ya koma Atletico ɗin ne daga Barcelona shekaru 2 da suka gabata, bayan da mai horar da ƴan wasan kungiyar ta Barcelona ya nemi ya bar kungiyar. Atletico din ta bada sanarwar tafiyar ɗan wasan kafin soma wasan da ta buga da Sevilla jiya Lahadi, inda kuma Suarez ya sami kyakkyawar karramawa da jinjina daga masoyan kungiyar musamman a ƙarshen wasan. Duk da yake dai ba a kai ga bayyana kungiyar da Suarez zai koma ba, wasu rahotanni na cewa akwai yiwuwar komawarsa tsohuwar kungiyarsa ta Barcelona. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka, Abuja, Najeriya.